tambaya ta farko shine akwai abinda ake cewa exclusive breastfeeding shayar da nono da mata suke yi kamar wasu su shayar da ƴaƴan wasu mutum ya haihu mace ta haihu wata ta shayar da ɗanta ko ɗiyarta ina zunzu na 6 months before okay to bari mu fara bayani to akwai matsalar shayar da kin shayar da yara wato wata 6 kafin a fara ba su nono ko a ba su ruwa kai wannan addini ne ko zamani ne ba addini bane likitanci ne kuma yau da gobe ta tabbatar da yana da amfani to amma kuma yana da wasu illolin nasa a rike yaro a ajiye shi tunda aka haife shi kar a bashi komai sai nonon mahaifiyarsa ko nonon wacce za ta shayar da shi ba uwarsa ba har sai ya yi wata 6 wannan ra'ayi ne ba addini ba ne idan mutum ya ga zai iya yi likitocin suna cewa yana ƙara wa yaro lafiya yana rage masa cututtuka yana rage masa laulayi yana ƙarfafa brain ɗin shi yana da sauransu wannan yau da gobe ta tabbatar da haka wasu sun jarraba to amma akwai wasu ruwawwaki masu albarka yanzu kamar ruwan zamzam shin shi ma yana cikin wannan ruwan da ba za a ba wa yaro ba to shi kuma kaga ai muna da nasi da ya nuna cewa makon ne mubarakun ruwa ne mai albarka mutum ya ɗauka ya ba wa ɗansa ba zai cutar da shi ba sai dai ya zama mai amfani a gare shi matan da suke cewa mazajensu dole sai sun yi haka to sai in mijin ya aminta a yi wa ɗansa haka sai a yi ko kuma mijin da yake takurawa uwar dole sai ta yi haka to ita kuma in tana da wani ra'ayi sabanin haka tunda ɗanta ne dole dai sai an hau teburin fahimtar juna ba aya ba ne ba hadisi ba ballan tana aiwa mutum dole aka yi ra'ayi ne ra'ayin rubi sai matsala ta biyu shine kin shayar da yaro ko kin shayar da yarinya bayan an haife shi ya zama wata ce za ta shayar da shi shi kuma wannan al'ada ce ta larabawa al'ada ce ta wasu mutane shi ma ba dole ba ne ba shari'a ne ta ce dole in ka haife ɗa sai ka kai shi wani wuri an shayar da shi ba duk da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mahaifiyarsa ce ta shayar da shi ba amma al'adar su ce dan haka idan uba ya ga zai iya ware ɗansa ya cire ɗansa daga nonon mahaifiyarsa ya kai shi wani wuri da ake shayarwa saboda wata manufa ta shi ya ga yana so uwarsa ta iya amincewa in ta ga dama a kai shi a shayar da shi ba a saba wa Allah ba laifi aka yi ba kuma bai saba wa rayuwar ɗan adam kuma zai iya cutuwa ba sai dai in akwai matsala a can ɗin to ana samun wasu suna da wannan ra'ayin wasu kuma su da wannan ra'ayin yawanci mata ba sa yadda yanzu mace tana gani ta haifi ɗa a ɗauke shi tunda ta haife shi ba wai ta yi wata 6 ba za ta ba shi ruwa ba a'a kwata-kwata ba ruwa ba nonon ma gaba ɗaya sai na wani wasu ba sa yadda ba sa amintuwa to duk lokacin da mace ba ta yadda ba walwalidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a haka qur'ani ya ce waɗanda suka haifi yaya su ne za su shayar da yansu shekara biyu suna shayar da su ga wanda yake so ya cika shekarun ainihin wato shayarwa wallahi wallahi da ka ya halatta yi amma ba dole bane wai ya halatta a rinka kiran wani mutum ko ai masa inkiya a rinka cewa shi dan aljanna a ce dan aljanna asali abinda malamai suka ce ba a hukunci ma wani ko wata da cewa shi dan aljanna ne ko sifanta shi shi dan aljanna ne ko dan wuta ne sai wanda nassi yace shi dan aljanna ne ko dan wuta ne yanzu sahabbai duk yan aljanna ne in kaga dama kana kiran Abubakar sai ka ce dan aljanna in ka kira Umar sai ka ce dan aljanna saboda kana da nassi manzo Allah yace Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa kaza fil janna Qur'an yace radiyallahu anhu wa radu anhu sun yadda da Allah Allah ya yadda su to kun ga wannan akwai nassi to amma wanda babu nassi sai ka nuna wane kace wannan dan aljanna ne to ana bin ka bashin nassi ya akai ya zama dan aljanna ya kai ka san ya zama dan aljanna kuma kai da aka ce maka dan aljanna ya akai kai da cewa kai dan aljanna a sani na ba a kiran wani dan aljanna sai in akwai nassin da ya tabbatar cewa shi dan aljanna ha kuma duk tsiyar mutum ba za ka nuna shi ka nuna wannan kace dan wuta a ba a yi sai in nassi ne ya ce wannan me dan wuta ne ko kafiri ne ba za ka nuna shi ka ce dan wuta ne kai tsaye ba to in ya tuba fa kafin ya mutu ka gane implication din shi ne za ka nuna shi ka ce dan wuta ne to amma in ya tuba fa kaga ya zama dan aljanna kenan Allah ya karbi tuban shi to ba a nuna wani a ce shi dan wuta ne ko a nuna wani a ce shi dan aljanna ne sai dai wasu suna kyautatawa wasu mutane zato ko saboda suna da sauki a cinikinsu ko suna da mu'amala a makaranta suna sauƙaƙawa a ɗalibai ba a faɗuwa a kwas ɗinsu sai a rika cewa wani ɗan aljanna wannan kyautata zato ne kawai wa malami tunda ba shi ya ce a sa masa sunan ba kuma su wataƙila ɗaliban suna nufin yana da sifan ƴan aljanna saboda shi ɗalibi a wajensa duk wanda yake barin a ci jaraba su raba-raba wannan shi ne dan aljanna wani a karatun ɗalibi ke to wanda kuma zai iya yiwa wataƙila ba haka ba ne zai iya yiwa wataƙila ba haka ba ne wataƙila kuma sakaci ne da shi tunda ya ci jaraba amana ne ya yi me amana ku yi haƙuri da wannan karatun na san ba za ku zo ba idan mutum ya zana jaraba ka karanta abinda aka ɗauke ka aiki aikin ai amana ne ka karanta abinda ya ci ka bashi abinda yayi ka bashi bi gaddin nazar akan lambarsa ko sunansa shi yasa ma yawanci za ka ga a jaraba ba a mu'amala da suna nan ba ne kawai ake sawa wannan shine ka'idar ma'aikatar da ta ɗauke ka to sai wani ya zo ya rubuta jarabawa bai ci ba yayi shirme a ciki bai ba da amsar ba sai ka je ka rubuta masa ya ci to shi kuma wannan me matsayinsa a shari'a gaskiya ko ƙarya ku faɗa ba za su faɗa ba za su ba da amsa a nan a makaranta muke ku yi haƙuri abinda ya ci ka bashi sai ya zo bai yi komai ba to sai kuma ka bashi maki 20 da ake bawa wanda ya amsa tambaya gaba daya ka nade booklet ka tura tsakani da Allah shi kuma aka ji duk sai aka ga kwas ɗinka kowa ya ci wani kuma shi a karan kansa ya san cewa bai komai ba dan Allah me zai fassara ka ce ka gaskiya wannan malamin mugun shirme ne wallahi ban yi komai ba amma kaga ya samu fasin ma na cinye ma gaba daya kuma a sa maka ma ka samu A ma ko na ba daidai bane na akwai wuraren jami'o'i ko kwalejoji suka ba da dama malami ya taimaki ɗalibi wannan sirri ne na malaman su sun sani akwai wuraren halattattun wurare da malami yana iya taimakawa ɗalibi akwai su kai ana iya zama ma a boat ana 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 gabatar da result tunda duk result din ku da kuke yi fa sai an yi deliberating akan result din kafin a kafa shi sai level coordinator sun zo sun yi bayani dalla dalla in an ga an fadi da yawa sai an tambaye lecturer me yasa aka fadi da yawa haka in an ci da yawa sai an tambaya me yasa aka ci da yawa sannan fa har fa duba ake a duba waye ya rasa maki biyu waye rasa maki daya sai a ce ai ta cike wa dalibai duk ku ba ku san da wannan ba akwai inda ake wannan kuma halal ne assignment da ake bayarwa assignment ko zuwa zakai ka je ka bude littafi kawai ka kofa ka kawo shi ya san ba hadda ce akai ba kawai copy and paste copy and paste kawai tambayar da ka bashi ansa ya zabga maka maki 40 akan wannan abu kaga ai ya taimake ka nawa kake nema kaza kake nema idan ka zo duk akwai hanyoyin da malami attendance lecturer yana da daman ya iya bayar da maki 10 maki 20 akan attendance kai in ya ga dama ma ya bada maki 40 akan attendance din kawai duk wannan hanyoyi ne da malami zai iya taimaka amma yanzu dalibi yazo ya kiye karatu ya baccin sa yazo bai rubuta komai ba a booklet din sa saboda kawai kai ana cewa dan aljanna ne kai kaushe ka je ka rubuta masa ya ci ai zai dauke ka makana da ha'inci zai dauka cewa kai din ma ko ba a daidai kake ko mata ka kake barwa take ja maka makin kawai to ai hakuri na san dai yau kan ba za mu daidaita da ku ba kan wannan al'amari amma dai ni ma ina jin tsoron kan na ga muku ba daidai ba Allah ya kama ni da wasu yara sai mutum yazo zai fara jarabawa sai sa har kai fa jaraba ba ta boko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi boko fa to ko ko arabic zakai ko hadisi ma zakai waye ce kai wannan wallahi baya cikin ka'idar jarabawa balle zaka ce kana zana economics ko accounting ka rubuta wannan wai shi wai shi wai yayi ta wasu liwai da su da Allah ne ai wannan zaka yi ne a zuciyarka wani kuma ya gama sai sa wa sallallahu ala nabiyil karim ya rufe da shi saboda ya tsora ta lecturer kar ya je ya zuba masa ba dai ba wani kuma rubuta ya ce malam dan girman Allah ka dubi Allah ka kaka da ni ya rubuta su ce ansa tabbaya tabbaya duk kuna yi to wannan irin wai mai wannan in bai yarda da wannan ba sai a ce wai dan wuta ne wai Allah ya sauke Allah ya mana afuwa sa Allah ya baku nasara ya sa ku ta cin jaraba kuna ganewa akwai wai hadisin da yake magana akan duk wanda yake kwaikwayon mata akwai tsinuwar ubangiji akan shi wanda yake daura tawul ko zani idan zai wanka shi ma ya shiga ciki a ka tsaya baka gane abubuwa ba haka ba yawa hadisi ya zo manzo Allah ya ce la'ana Allahul mutashabbihina min ar-rijal bin nisa wa la'ana Allahul mutashabbihati min an-nisa bin rijal Allah ya tsine wa maza masu kama da mata Allah ya tsine wa mata masu kamanceceniya da maza namijin da yake ar-rajilatu min an-nisa wato macen da take kokarin ta mai da kanta namiji a dole tana abubuwa irin na maza tana sa kayan maza tana mu'amala irin kamar namiji ko tana magana irin namiji haka dai ta mai da kanta kamar namiji to tinanni ya ce inji annabi haka namijin da yake kokarin ya karya jikinsa ya karya harshensa ya karya mu'amalarsa wai shi wai mace ce ya daura dan kwali ya daura zani ya yi irin na mata in an taba shi wani gantsara ya yi wai shi wai wai shi kamar mace haka irin wannan dan daudu kenan ko da yake ba duka dan daudu bane wannan to shi ma wannan tsinuwa ce a kan sa to amma daura tawul ai abu ne da akai tarayya da duk abin da namiji da mace suke tarayya a cikin wannan ba haram bane maza suna daura tawul mata suna daura tawul zani maza suna daura zani mata suna daura zani ya danganta ga al'ada yanzu akwai kasar da in ka je yanzu irin kasar India irin kasar Bangladesh in ka je irin kasar su a Malaysia Sri Lanka ina ne yawanci da zannuwa suke yawo gaba daya zani suke daurawa sosai huta suke ci da shi lokacin da muka je jami'a muna karatu a Madina muka ta ganin mutane da zani muka ce a su kuma wannan ɗan daudu ne duka koyaya ba mu gane ba ashe su haka suke kaga mutum ya zo sallar Juma'a da zanin sa haka suke daura zanin su dan haka daura zani ba kamanceciya ne bane da mata, sai dai in ya dauki zani irin na mata da atamfa irin ta mata yana daura ta, kuma a al'ada su ba a sa atamfa, amma mu a nan Najeriya ma saka atamfa ma bai zama kama da mata bai, saboda ai akwai kabilun da suna dinka atamfa riga da wando maza, to kaga wannan baya ciki, da aka daura tawul da wannan duk baya cikin tsinuwa ko la'anta a ciki. Allah gane da mu. Ina so a yi min bayanin halaccin sa sunan Jibril, saboda na ji wasu suna cewa babu kyau, to ni dai a sani na babu laifi za a iya sawa, ban san wani abin da ya hana a sa wannan suna ba. Wallahi malam. Malam assalamu alaikum, wannan cewa yi soliciting for your prayers and blessings. Ya Sheikh, may the Almighty Allah continue to be the source of your strength. Amen. We have succeeded in fully registering a new charity foundation with the name Trusted Hands Charity Foundation. It is a non-profit organization with a mission to create a positive and lasting impact on the lives of individuals and community in need. Yet we pray Allah help us remain steadfast on the true intention and goals for which this foundation is founded. Please pray for us. Saka sa sunan kungiyar su Trusted Hands Charity Foundation. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, we pray for Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for you and simplify everything for you, and to be sincere, opening this like organization like that, it needs consultation from ulama. You have to go and sit with your sheikhs, with your ulamas, ask them some advices that can help you. Don't go and sit down in your office or in your room or you alone as a student to be just discussing issues pertaining this your organization without consultation from most especially Islamic scholars and well-known people that they have contributed more and more in their life for developing this kind of organizations. Please and please, I am just advising you. Muna roban Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake ku, ya agaza muku a matsayin ku na dalibai, ku bude irin wannan kungiya ta taimakon mutane. Wannan abu ne mai kyau kare, kuma abun farin ciki ne, kuma muna fata Allah ya agaza muku ya taimaka muku. Tambaya ta karshe shine wannan yace, malam idan janaba ta kama mutum, idan yayi wanka da ruwan sanyi akwai matsala, kuma babu ruwan zafi a kusa da shi, shin da Allah malam zai iya yin alwalarsa kawai ya je ya sallah, in ya so daga baya ya yi wankan ya matsayin sallarsa, kuma tsawon wani lokaci zai dauka kafin ya yi wanka da ruwan zafi kafin ya samu? Allah ya saka malam da alheri, malam dan Allah ka amsa mun, dan ina cikin halin rudani akan wannan lamari, to Allah warware maka. Yan uwana, duk wanda na janaba ta kama shi, larura ta kama shi, ko dai yayi wanka idan akwai ruwan wankan, ko kuma yayi taimama, babu option din alwala, ba kanin wanka a ciki a shari'a, ko zuwa kai ka samu ga iya ruwan da zai ishe ka alwala, amma wanka ne a kanka, amma kuma iya ruwan alwala ne buta ɗaya ne ko gungwani ɗaya, to za ka haƙura da wannan ruwan alwalan ne ka yi taimama. Yaya ake taimama? Ba wahala, kun gano na? Ka shafi ƙasa, sai ka karkaɗe haka, ko ka hure, ko ka shafa haka iya wuyan hannun, ka shafe haka iya wuyan hannun, sai ka shafe fuskanka gaba ɗaya iya yanda kake wankewa a wannan alwala. In kai haka, shi kenan ka gama. Me za ka yi kawai? Sai ka je kai kadaka mata sallah, kai sallanka. Duk wanda janaba ta kama shi bai yi taimama ba, sai je yayi alwala yayi sallah, sallarsa ba ta yi ba, saboda akwai babban kari ne a jikinka, wannan babban karin yafi karfin alwala janaba tafi karfin alwala janaba sai an wanke jiki duka to amma Allah ya bawa shari'ar musulunci ta bawa taimama karfin danne babban kari ai ibada da ita taimama din ya mafi maka sauki kai sai kai taimama ka bata rai ka je ka zauna sahun gaba me hujjar ka ba ruwan zafi a daki me hujjar ka babu ruwa a hostel ka ne ma baka samu ba ka zo kai sallaka ana gamawa da rana ta fito ka tafasa ruwanka kai alwalanka kai wankanka shikenan ba sai ka maimaita sallah ba wani lokaci ne ake tsakanin yin wanka da kuma yin sallah idan mutum ya janaba kai zuwa lokacin da zaka samu ruwa kawai idan har ka kai azhar baka samu ruwa ba in dai baka samu ruwa ba babu komai in azhar din ma ta zo kai taimama kun fahimci wannan to wannan shine da haka kuskure ne mutum yayi alwala kuma yayi sallah da janaba wannan kuskure ne ba daidai bane wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwar Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.